sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba ya ku muke rinye tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Laraba 5 ga watan Yulin shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar kula da harkokin sufurin jiragen ruwa ta kasar Ghana ta shirya wani taron karawa masu aiki da shigo da kayayyaki daga kasashen waje kaimi wurin yin aiki kan wasu yarjejeniyoyin kasuwanci na kasar. Muna kuma dauke da shirin ciwo ya mace da Aisha Ma'azu za ta gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Kamaru da Muhammad Awal Garba zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Fiye da mutane 40 ciki har da kananan yara 12 ne suka jakkata a jiya Talata sakamakon wani hari da rashi ta kai akan garin Pervomayski dake yankin gabashin Kharkiv a cewar jami'an Ukraine, yayin da sojojin Ukraine suka bada rahoton cewa an ci gaba da gwabza kazaman fada a yankin Donetsk. A wani sako da ya rubuta a kafar Telegram, gwamnatin yankin Kharkiv Oleh Sinohubov ya faɗi cewa an yi barin wutan ne da misalin karfe 1 da minti 35 na rana a gogon yankin, inda motoci da yawa suka kama da wuta tagogin gine-ginen jama'a kuma suka farfashe. Oleh ya ce mutane 43 ne suka jakkata a harin na makami mai linzami, amma ma'aikatar harkokin cikin gida ta Ukraine ta ce adadin waɗanda suka jakkata ya kai 41 ciki har da yara 12, sai dai babu wani bayani game da bambancin adadin da aka samu. Amurka da Rasha na tattaunawa akan yiwuwar sake yin musayar fursunoni da ta yiwu ciki har da ɗan jaridar Wall Street Journal Evan Gershkovich da ke tsare a gidan yara a birnin Moscow akan zargin leƙen asiri wanda ya musanta, da kuma wani ɗan Rasha da ke tsare a Amurka bisa zargin laifuffukan kutsen yanar gizo a cewar Kremlin. Mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai cewa jami'an Rasha da na Amurka sun tattauna akan batun musayar fursunonin da ta yiwu su hada da Gershkovich da Vladimir Donayev, wanda aka taso kiyar shi daga Koriya ta Kudu zuwa Amurka kuma ake tsare da shi a jihar Ohio. A ranar Litinin, Amurka ta ba Donayev damar shiga ofishin jakadanci a karo na farko tun bayan da aka kama shi a shekarar 2021 yayin da Len Tracy, jakadiyar Amurka a Moscow, ta ziyarci Gershkovich a karo na biyu tun bayan da aka kama shi a ƙarshen watan Maris. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan a wani bangare na kokarin ƙara haɓaka tattalin arziki da kuma ajiyar kudaden kasar waje, hukumar kula da harkokin sufurin jiragen ruwa ta kasar Ghana GSA ta shirya wani taron karawa masu aiki da shigo da kayayyaki daga kasashen waje kaimi wurin yin aiki akan wasu yarjejeniyoyin kasuwanci na kasar da kuma yadda za su cimma burinsu. Ga dai Ridwan Mukhtar Abbas da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Taro din karkashin take tallafawa da kon kaya karkashin yarjejeniyoyin tradin kasar Ghana ya samu halartar masu shigowa da fita da kaya daga nan kasar daga sassa daban-daban. Wannan ya iso ne a lokacin da trader din ya ja daga tarurrukan managing din aikin custom. ICOMS ya bayyana cewa shigowa da kaya ta African Continental Free Trade Agreement AFCFTA ya haura fita da kaya tun billowar yarjejeniyar trader a shekara ta 2021. Ga shugabar da ke kula da trader da kaya na hukumar dakon kayar Ghana, wato Ghana Shippers Authority, Fred Asiedu Date.
Taking some initiative in negotiating some trade agreements that exporters need to take advantage of.
Daukan mataki wurin shawarta wasu yarjejeniyoyin trader da masu aika kaya waje ne abin bukata don yin amfani da su. sai dai abin mamaki tarin masu aikawa da kaya wajin ba fa magana akan wannan damar makin hakan yasa muka ga ya dace mu yi taron muhawara da zai kawo dukkan su wuri daya a tafiyar da su ta hanyoyi da sun kafi dacewa da su a cikin yarjejeniyoyi daban-daban Federasiyo Dudate ya kara da cewar daga hirar da muka yi mun yi imani cewa an samu wani irin ci gaba kuma muna da yakinin ci gaba da bibiyar lamarin wani jami'in ma'aikatar minista Trader da masana'antu Stephen Obuku ya gargadi masu dakon kaya musamman su tabbatar da cewa suna biye wa duk bukatu da an ka gindaya in kuka bi dukkan ka'idodin kasuwar za ku iya fita da kayanku akan kudin fito ko haraji guda gudun da za a azamuku amma in ba ku biye ba za a linka Malam Hamza Adam Tijjani masanin tattalin arziki ne dan haka na waiwaye shi don karin haske akan wannan mataki
akwai wasu yarjejeniya da gane ta yi inda za a gudanar da sana'a a sawwake yadda za a yi kaya da gane take samu ayi ana kaiwa kasashen waje a sayar ba da an sha wahala ba musamman idan an bi da su cibiya na Africa for Continental Free Trade Area wannan cibiya ta zo ne yadda za a yi tayyar ta gudanar da sana'a a nahiyar Africa ba da an sha wahala ba
Malam Hamza yayi bayani dangane irin sauki da masu fita da shigowa da kaya za su samu in sun yi amfani da AFCFTA
da farko mutum zai yi sana'a ba da ya sha wahala ba sa'annan na biyu akwai harajujjuka da yake mafi yawanci su ne cikas ke hana mutane yin business a nahiyar Africa ta nuna mana cewa za ta kawar da waɗannan manya-manyan harajujjuka
duk dai dadan bayanan nan da kake wai ina karfin kasuwan Africa ya kai ne
ana kista cewa kasuwa na Africa ya kai triliyan 4 na dalar Amerika wanda wannan babban kasuwa ne idan ana gudanar da cinikayya ba da an sha wahala ba ana ga cewa daga yau zuwa shekara 2050 kasuwa na Africa za ta yi kai triliyan 29 to ina jin ku wannan idan anya an samu babu shakka lamari na tattalin arziki na nahiyar Africa gaba daya za a samu sun habbaka kuma Africa za ta yi dogaro da kanta ba da ta waiwaya kowane lokaci zuwa kasashen turawa don neman rance ba
Malam Hamza ya idda bayanin sa da cewa ita African Continental Free Trade Area ta sha alwashin rage talauci da kuma talakawa miliyan 20 a Africa waɗanda za su yi dogaro da kansu Redwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Agaida Redwan Abbas da wannan rahoton ana tare ne da sashin Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC kai tsaye yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya
Shugabar 'yan adawar Belarus Svetlana Tsikhanouskaya ta faɗa a jiya Talata cewa ta samu wani sako da ba a bayyana daga inda ya fito ba wanda ya zargin cewa mijinta da ke tsare shi ma madugun 'yan adawa ya mutu a gidan yari. A shekarar 2020 ne aka kama Sergei Tsikhanouskaya dan shekaru 44 shahararren marubucin yanar gizo kuma dan fafutukar adawa. Bayan da ya bayyana aniyar fafatawa da shugaban Belarus Alexander Lukashenko mai mulkin kama karya a zaben shugaban kasa a wannan shekarar matarsa Svetlana Tsikhanouskaya ta yi takara da Lukashenko a maimakon sa bayan da aka kama shi inda ta samu goyen baya da yawa a fadin kasar sakamakon zaben da aka fidda a hukumance ya baiwa Lukashenko wa'adin shugabanci karo na 6 amma 'yan adawa da kasashen yammacin duniya suka yi Allah wadai da shi a matsayin mai cike da magudi a daidai lokacin da aka samu barkewar zanga-zanga da ba a taba ganin irinta ba a bayan zaben Tsikhanouskaya ta bar kasar sakamakon matsin lamba daga hukumomi daga baya aka yanke wa mijinta hukuncin daurin shekaru 19 da rabi a gidan yari bisa zargin shirya tarzoma Sojojin Isra'ila sun janye daga sansanin 'yan gudun hijirar da ke yamma da kogin Jordan a jiya Talata bayan gudanar da wani aikin bincike akan mambobin kungiyoyin mayakan Falasɗinawa aikin da sojojin Isra'ila fiye da 1000 ne suka fara shi a ranar Litinin. An kashe Falastinawa akalla 12 da Isra'ila ta ce dukansu mayaka ne. Ya zuwa yanzu kungiyoyin mayakan sun ce 5 daga cikin waɗanda aka kashe mambobin su ne. Kungiyar Islamic Jihad ta ce 4 daga cikin su mambobin ta ne. Sai kuma kungiyar Hamas ta ce mutum na 5 dan kungiyar ta ne. Da tsakar daren jiya Talata Isra'ila ta ba da rahoton cewa an kashe 1 daga cikin sojojin ta. An ji karar fashe-fashe da harbe-harbe a kusa da asibitin Jenin a yayin da sojojin Isra'ila suka bar wurin kuma mazauna yankin da suka gujewa fadan suka fara komawa. Yayin da dakaran suka janye, Isra'ila ta ce ta kai wani hari ta sama akan wasu 'yan bindiga a wata makabarta, amma ba ta da masaniya dakaran ta na kusa da asibitin.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. So madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Lokaci ne da Aisha Ma'azu za ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Ma'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Kyautai, mutunci, kauna da tausayi duk suna taka muhimmiyar rawa wajen inganta zamantakewar ma'aurata, har wasu su yi sha'awar irin rayuwar da ma'auratan suke yi. Sannan tarbiyya da mu'amalar 'ya'yan da suka taso cikin gidan da ake kiyaye waɗannan abubuwa sukan kasance gwanin sha'awa. A kwanakin baya ne a Najeriya kafafen yaɗa labarai musamman ma ta intanet suka ɗau rahoton wata matar da mijinta ya harbe ta da bindiga a hannu sakamakon bata kammala dafa abinci ba a lokacin da ya dawo gida. Karshen takaicewa dai an yanke hannun. Wannan shine akalar shirin ciwon yamace a yau, inda za mu duba irin abubuwan da suke haifar da irin wannan cin zarafi da kuma matakan da ya kamata mace ta ɗauka domin kare kanta. Domin tattauna wannan maudu'i kuma mun karɓi bakoncin ƙwararriyar lauya, sakatariyar ƙungiyar lauyoyin mata ta duniya FIDA reshen jihar Kano, barista Amina Umar da Hajiya Halima Baba Ahmad, shugabar ƙungiyar Center for Juvenile Delinquency Awareness, ƙungiyar da take fafutukar wayar da kan al'umma musamman ma matasa da mata. Sai a biyo mu a cikin shirin ciwon yamace. To zan fara da ke barista kasancewar kina yawancin karo da ke saki sai makamancin wannan a kotu wai wanda dalili ne yake haifar da wannan matsala ta cin zarafi musamman a ce mai tsanani inda namiji yake hantarar mace zai kai ga duka misali dalilin da yasa muke wannan tattaunawar kin ga shi mijin wai ya dawo gida ne mata bata kammala girki ba sai ya fusata ya fito da bindiga ya harbe ta hannun hagu wanda kin gani Allah ne ma ya kiyaye da ba haka ba sai dai wani labari daban
yawancin zarafi da ake samu a tsakanin ma'aurata wanda ake kira da domestic violence a tsakanin ma'aurata kusan zan iya cewa gaskiya abin yana daukan sabon salo kuma yana karuwa abubuwa da ya kamata a fara dubawa shine na farko idan muka kalli kundin tsarin mulkin kasa wato constitution na Federal Republic of Nigeria idan muka duba chapter 4 wanda yake magana akan fundamental human right wato haƙoƙin kare haƙƙin dan adam chapter ce guda wadda chapter 4 gaba ɗayan ta babu abinda take magana illa akan haƙƙin dan adam wannan haƙƙin ya hada daga haƙƙin rayuwa haƙƙin walwala haƙƙin ba mutum ƴancin sa ya faɗi albarkacin bakin sa haƙƙin ba wa mutum dama ya mallaki duk abinda yake so haƙƙin ba shi dama a shari'a da duk wani haƙƙi da dan adam yake buƙata wannan chapter guda ta yi magana akai
Hajji Halima
gaskiya so da yawa abinda akan samu shine namiji zamana na saurin hantaran matansa ko wani abu makamancin haka ballanta na wannan ma akan wai bata gama mishi abinci da wuri bane shine har zai dauki bindiga ya harbe ta so da yawa akan samu tsananin biyayya da mace take yi ma namiji shi kuma namiji sai ya dauke shi kaman wani dama ne a wajen shi sai kuma zamana yana amfani da wannan so ko biyayyar da take masa ko kuma tsoran shi yayye ne kan sa ya zamana namiji ya dauka cewa kaman mace tana tsoran shi ne so da yawa maza ba su fahimci wannan ba mace din da aka ce tana son mutum ta aure shi ko ba ta son mutum ta aure shi a kowane addini aure ba abin wasa bane saboda haka gaskiya yawanci abin da yake jawo wannan tsananin biyayya da kuma tana shakkar namiji tana kuma karawa da cewa kana kyautata masa so dewa ana samun wanne yake kawa wani lokaci so dewa ma zaki gani mazan da suka matan da suka zamana su ba sa yawan ta biyayya ma mazan su zaki ga ko ba ma maza ba ai ko ba ma a cikin mu mata ba ko su kan su mazan duk namijin da yayi zamana shi yana da dan wani izgili ko wani abu kowa na shakka yi masa magana to haka the same thing mace idan ta zama mai biyayya ne hakuri sai kiga wani namijin ya dauka cewa ai kaman ma ya mallake ta ne so da yawan ma idan mace biyayyanta ya kai iya biyayya namiji ya kan mallake ta ya mai da ita baiwa bayan ya mallake ta ya mai da ita baiwa kuma sai mai da ya raba ta da ƴan uwanta duka muddin ƴan uwanta suna kusantanta to wani abin da yake bukata ba zai taba samun ya cimma burin shi ba
to barista me mace za ta yi idan ta tsinci kanta a cikin irin wannan yanayi wasu matakai ya kamata ta dauka
so abin da ya kamata mu duba shine shi wannan haƙoƙi da aka zayyana a cikin wannan kundin tsarin mulkin bai ware cewa wannan haƙƙin iya wane da wane bane a'a wannan haƙƙin a kundin tsarin mulki ya hada tsakanin ɗa da uwa uba da ƴa mata da miji abin da muke nufi shine right to life din da aka faɗa section 36 da ya faɗa cewa kana da ƴancin kai rayuwa yanda kake so ba tare da wani ya dauki rayuwarka ba wannan da yace a'a banda uba ba uba zai iya kashe ɗansa ko kuma bai ce a'a banda mata ba mata za ta iya kashe miji ko kuma a'a banda miji miji zai iya kashe mata haka haƙƙin karka jiwa mutum ciwo kada ka ci mutuncinsa kada kai masa ƙage ko ya rufe duk waɗannan haƙoƙin gaba ɗaya sun hada kowa da kowa inda kai dan adam ne a cikin Najeriya to wannan haƙƙin ka ne kuma babu wanda ya isa ya dauke maka wannan haƙƙin naka ko ya hana ka ci moriyar wannan haƙƙin naka sai da doka kaman yanzu misali damar da mutum zai walwala ya je yanda yake so idan ba mutum laifi yayi aka tsare shi a gidan horo da gyaran tarbiyya ba babu yanda za a yi a ce an tsare shi ko da ku hukumomi ne misali ɗan sanda ko jami'an fatauci da miyagun kwayoyi da makamantansu ko da su ne suka tsare mutum to shi ma doka tsarin mulki ta ba da damar cewa ga iya fa lokacin da za ku iya tsare shi idan ya wuce wannan lokacin to an ci mutuncinsa an ci zarafinsa an take masa haƙƙinsa na dan adam da dokar ƙasa ta bashi so shi ma haƙoƙin nan kamar yanda nake ta maimaitawa ba su fa hana cewar mace wai dan tana da aure mijinta ya dauke mata waɗannan haƙoƙin ba haƙƙinta ne ko ta ce kadai wanda aka yadda cewar za ta iya hana wannan mutum waɗannan haƙoƙinsa misali life to life idan mutum ya kashe wani ba a isa wani yazo ya ce zai kashe shi ba doka ce za a kai shi gaban shari'a ai masa hukunci a tabbatar da cewa ya take haƙƙin wani to shi ma yanzu an yanke hukunci a dauki tasa rayuwa
To Hajji Halima har yanzu na tare da ke. Me ya kamata dai mace ta yi a matsayinta na mace don kare kanta?
Idan ana ganin abin da yake mata ana ba ta shawara wani abin za ta rinka gujewa amma in ya mallake ta ya mai da ita baiwa bayan ya mai da ita baiwa kuma ya zamana ya dauki wasu abubuwa wanda ba ma huruminta bane kwata-kwata saboda kyautatawa ne yasa take masa sai kiga an samu wannan tsananin tsakanin mace da namiji musamman wajen takurawa da yawan hantara da sauransu haka abubuwan fa akan irin wannan abin ya wuce da yadda ke zato sai dai kawai Allah ya gyara mana kuma mu ci gaba da biyayya duk abin da dan namiji yake yi wa kanshi yi amma sai dai mu sani mu ma'aurata Allah subhanahu wataala da kanshi ya ce mata da miji ba sa kasancewa aljanna tare har sai sun zama aure inda Allah ya halatta mana
to gare ki barista wasu hanyoyi ne mace za ta iya kare kanta
idan kika duba a cikin zamantakewar auratayya da muke cewa domestic ko waɗannan violence din wato cin zarafi da yake shigowa cikin ma'aurata sun yi yawa har ta kai inda gwamnatin tarayyar Najeriya a shekarar 2019 akai fasin din doka ko kuma in ce aka kaddamar da wata doka wadda ake cewa BAP law menene BAP law violence against person prohibition act wato doka ce da take hana cin zarafin dan adam ta kowace irin fuska kuma gaskiya wannan dokar tana da abun sha'awa da abun kayatarwa ta inda ta kalli cikin zamantakewar aure duk wasu fitintunin cin zarafi da tashin hankali da ake yi a cikin zamantakewa aure kusan gaba ɗaya wannan bablo din ta tsame su an tafikar da su yanda ya kamata an rubuta su an gabatar da su a gaban majalisa majalisa ta yadda sun zama dokoki abin da ya rage mana shine jahohi su zo su dauki wannan doka su yi abin da muke cewa domestication ɗinta wato misali su dauko ta daga federal law wato doka da take ta tarayyar Najeriya su zo su mayar da ita doka yar ƙasa su mayar da ita ta zama dokar jahohinsu ta inda za ta dace da addinin su da al'adarsu to kin ga anan mun shigo da wani abu da muke son mutane su kalla shi ne addini da al'ada idan muka duba mafi girman addinin da muke da su a tarayyar Najeriya sune addinin kristanci da addinin musulunci ko shakka babu duk da ni ba malama bace kuma ni ba masaniyar addinin krista bace amma daga dan karamin sanin da nake da shi na tabbatar da cewa duk addinan nan sun hana cin zarafi sun hana musgunawa sun hana ka take haƙƙin abokin zaman ka wannan ko shakka babu duk addinan nan sune shi yasa ita ma dokan nan ta bablo kusan mafi yawan jahohi a Najeriya fiye da jahohi 18 sun dauko ta sun dabbaka ta a kasashen su ko in ce a jahohin su ta zama yar kasa
to gashi barista ta koro bayani amma kuma lokaci yayi halinsa sai a kasance da mu amma ko mai zuwa idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu domin ci gaban wannan tattaunawar yanzu a madadin bakin namu barista Amina Umar Hussein da Hajiya Halima Baba Ahmad sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya
abai da Aisha Mu'azu kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru Don fara sai ne ramu na wannan mako ne dai da jaridan nan ta bisa hanta da wasu kasar Jamhuriyar Kamaru Allah ta bayyana mana cewa maharan Boko Haram sun kai wadansu harare a tsakanin kasar tarayyar Najeriya da kasar Jamhuriyar Kamaru anda suka halaka jandarmoni da kuma wadansu ɗan wannan kayuka da ke kan iyakan kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya sai kuma jaridar Kalara anda ita kuma ta bayyana mana cewa hadarin motoci yana kara kamari a tsakanin manyan titina dake manyan biranen kasar Jamhuriyar Kamaru duwala da yawun dai hakan dai yana sanadiyan lafiyar rayukan al'umma da dama a wannan mako ma mutane sama da 25 ne suka ci gagarin ku a wadansu hatsarika da ya gudana a wannan bangaren sai kuma jaridar Cameroon Tribune anje ita kuma ta bayyana mana cewa a halin yanzu dai gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru da gwamnatin kasar Faransa suna ci gaba da haɓaka dangantakar da yake tsakanin su kasancewar kasar Faransa ita ce uwargijin kasar Jamhuriyar Kamaru ga bangaren Faransanci yanzu dai jakadan kasar Faransa mazauni a kasar Jamhuriyar Kamaru ya kai ziyaran aiki ga jihohin arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru domin inganta waɗansu manyan ayyuka tsakanin kasar Kamaru da kasar ta Faransa za ku mu leƙa jaridar ta Afri Media anda ita ma ta yi mana bayani cewa a bangaren Ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru jihohi biyu da suke fama da matsalolin tsaro yanzu dai gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da waɗansu kasashe na duniya suna ci gaba da gudanar da ayyukan su nan babu sani babu sabo domin tabbatar da zaman lafiya a wannan bangaren za mu kammala shirin jaridarmu na wannan makon ne dai da jaridar nan ta The Guardian Post ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ita ma ta bayyana mana cewa yanzu dai ministan cikin gidan kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Atanga Ji ya bayyana cewa mahajatan wannan shekaran za su fara barin kasar Jamhuriyar Kamaru zuwa kasa mai tsarki da gudanar da ayyukan su ranar 11 da ranar 12 ga wannan watan da muke ciki domin gudanar da ayyukan su na hajjin bana mahajata sama da 3,750 ne dai yanzu haka za su bar kasar Kamaru zuwa kasar mai tsarkin Mahama Awal Garba muliyar Amurka daga kasar Kamaru
to madalla gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
fiye da mutane 40 ciki har da kananan yara 12 ne suka jakkata a jiya talata sakamakon wani hari da rashi ta kai akan garin Pervomayski dake yankin gabashin Kharkiv a cewar jami'an Ukraine yayin da sojojin Ukraine din suka bada rahoton cewa an ci gaba da gwabza kazaman fada a yankin Donetsk a wani sako da ya rubuta a kafar Telegram gwamnatin yankin Kharkiv Oleh Sinehubov ya faɗi cewa an yi barin wutan ne da misalin karfe 1:35 na rana a gogon yankin inda motoci da yawa suka kama da wuta tagogin gine-ginen jama'a kuma suka farfashe Amurka da Rasha na tattaunawa akan yiwuwar sake yin musayar fursunoni da tayo ciki har da dan jaridar Wall Street Journal Evan Gershkovich dake tsare a gidan yara a birnin Moscow akan zargin leken asiri wanda ya musanta da kuma wani dan Rasha dake tsare a Amurka bisa zargin laifuffukan kutsen yanar gizo a cewar Kremlin bai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai cewa jami'an Rasha da na Amurka sun tattauna akan batun musayar fursunonin da ta yiwu su hada da Gershkovich da Vladimir Dunayev wanda aka ta soke yarshi daga Koriya ta Kudu zuwa Amurka aka kuma tsare shi a jihar Ohio shugabar ƴan adawar Belarus Svetlana Tikhanovskaya ta faɗa a jiya talata cewa ta samu wani sako da ba a bayyana daga inda ya fito ba wanda yayi zargin cewa mijinta dake tsare shi ma madugun ƴan adawa ya mutu a gidan yari a shekarar 2020 ne aka kama Sergey Tikhanovskaya dan shekaru 44 shahararren marubucin yanar gizo kuma dan fafutukar adawa bayan da ya bayyana aniyar fafatawa da shugaban Belarus Alexander Lukashenko mai mulkin kama karya a zaben shugaban kasa a wannan shekarar matarsa Svetlana Sifanaskaya ta yi takara da Lukashenko a maimakon sa bayan da aka kama shi inda ta samu magoya baya da yawa a fadin kasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asari, ya za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da hada shirin tare da bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin Baba Yakubu Makeri ne, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.